بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana wannan safiya ta Lahadi, safiya kuma ta 19 ga watan Jumada al-Ula a wannan shekara ta 1437, kuma daidai da 28 ga watan 2 shekara ta 2016 miladiya. Da izinin Allah madaukakin sarki, a karatunmu na wannan littafi mai albarka, littafin Mawqi' Malik, a yau za mu tashi na darasi na 29 a kitabu Fahara a kundi na 2 kenan, kuma a babi na 24 babul amali fi tayammum. Babul amali fi tayammum, babul da ya wuce mun yi babun fi tayammum, babun da ya tabbata mana da tabbatuwar taimama da kuma waɗansu masail da suke biyo bayan haka. To a yau ko a wannan babi din za mu yi magana kan abin da ya shafi ya ake yin taimama, shine babul amali fi tayammum, babun yadda ake yin taimama. Saboda mun san dalilan da ke sawa a yi taimama, dalilan da ke sawa a yi taimama shine rashin ruwa. A lokacin da mutum ya rasa ruwa, ya rasa shi a haƙiƙani ko ya rasa shi a hukunci? Idan ya rasa shi a haƙiƙani shine ya nemi ruwa, ya rasa kwata-kwata babu ruwa, ga lokaci zai wuce, to sai ya taimama. In kuma ya rasa ruwa ne a hukunci, ga ruwan amma idan ya yi amfani da shi to ba zai samu wanda zai sha ba, kuma ba zai samu ruwan da zai sha ba. Saboda haka sai ya ajiye wannan ruwan ya dinga sha, ya yi taimama, ya ci gaba da sallah. Ko kuma ga ruwan amma idan ya yi amfani da shi zai samu rashin lafiya ko ya ƙara mashi rashin lafiya. To duk waɗannan suna sawa a yi taimama, kuma darasi ya gabata akan haka. To darasinmu na yanzu ita taimamar ya ake yin ta. Qala rahimahullah, babul amali fi tayammum, babin yadda ake yin taimama. Qala hadathani Yahya an Malik an Nafi' annahu aqbala huwa wa Abdullah ibn Umar min al-juruf hatta idha kana bil mirbad نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. قال حدثني يحيى عن مالك يجي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرتدني ولا دغ مالك ابن انس ان جي عبيد الله ابن يحيى الليثي واللي رسى شكاره 278 yace haddathani Yahya, yace babana Yahya ibn Yahya al-Laythi ya karantar da ni wannan. Shi Yahya ibn Yahya al-Laythi ya rasu a shekara ta 234, an Malik daga malamin sa Malik ibn Anas imamu darul hijra imamu al-a'imma wanda ya rasu a shekara ta 179, an Nafi' daga Nafi' maula ibn Umar wanda ya rasu a shekara ta 117, annahu lalle shi wa kenan, shi Nafi' ko shi Malik ko shi Yahya, shi Nafi' aqbala ya dawo, huwa shi karan kansa, wa Abdullah ibn Umar da kuma Abdullah ibn Umar su nawa kenan, su biyu sun dawo. Shi Abdullah ibn Umar ya rasu shekara ta 73 bayan hijira, sun dawo minal juruf daga babbar gonan nan ta Umar ibn Khattab wacce ake kiranta da suna al-Juruf. Tana da nisa sosai, a lokacin suka ce tana da nisan kilomita 3 daga birnin Madina. A lokacin yanzu ko ai kaga shi birnin Madina din a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun lura da kyau, garin Madina gaba ɗaya shi a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, shi sarki Fahar ya mayar masallacin manzo Allah sallallahu gaba daya. Tunda zamanin sarki Fahar ne aka yi ƙari na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masallacin ƙarin da ba a taɓa yin shi.